Idris Gonle ake masa taken kalin cup da shekara 2016 zuwa 2017 a cikin Ingila. Yau za a fafata wasanni har guda takwas, inda kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth za su kara da Liverpool Crystal. Football Crystal za su kara ne da kungiyar kwallon kafa ta Reading, yayin da Derby County za su fafata da Liverpool. Ita kuwa Everton za su kara ne da kungiyar kwallon kafa Norwich. Lake United gwan za ta buga ne da Blackburn, yayin da Leicester City za su ketare ne tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea. Newcastle United kuma za su karbi Wolverhampton ne, yayin da Nottingham za su kara da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal. Za a buga wasan ne a misalin karshe 8 saura fata a gogon Nigeria da Niger da kuma Cameroon. Haka ma abin zai kasance a can kasar Spain, amma ɓangaren La Liga na mako na 5 ne taken wasan tsakiyar mako, inda za a kara tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Malaga da Eva. Sabila kuwa za su karbi zaɓin Real Betis. Idan muka koma ƙasar Ingila kuwa, ɗan wasan Manchester United John Mata ya yi kira ga 'yan wasan na Manchester United da su dage dantse wajen ganin sun samu nasara a wasanninsu na gaba. Mata ya yi wannan ya nuna rashin jin daɗinsa ne ganin yadda ƙungiyarsa ta samu rashin samun nasara har a wasanni uku a jere, inda a satin da ta wuce wancan Manchester City ta lallasa Manchester United da ci 2-1 kuma a gidan Manchester a Premier League. Ita kuwa Feyenoord na ƙasar Netherlands ta lallasa Manchester ne a gasar Eurosia na shekara 2016-2017 har tsallo ɗaya mai ban taushi, yayin da satin da ta wuce mako na 5 Watford ta lallasa Manchester har tsallo 3-1 a gasar Premier. Matan ya ce rabon Jose Mourinho ya rasa nasara a jiyar har guda uku tun shekara 2001-2007 lokacin yana UDL da ke kasar Portugal. Manchester United dai gobe za ta kara da a gasar English Football League na shekara 2016-2017 da kungiyar kwallon kafa Northampton Town, da sai kuma za su kara a mako na 6 na Premier League tsakanin da Leicester City. Ɗan wasan ɗan ƙasar Spain John Mata ya ce samun nasarar kungiyar a wasanni 2 shine zai ƙara farfaso da martabar kungiyar a idan magoya bayanta a duniya. Huta lafiya.